sakamakon cin zarafin ƙananan yara da mata a Najeriya yasa hukumomin shari'a ƙasar gudanar da taro a Yola, inda masu rada tsakiya fannin shari'a da suka haɗa kwamishinan jihohi da batutuwan da suka shafi cin zarafin mata da ƙananan yara da zimmar duba bakin zarin magance waɗannan matsaloli. Da ma yake wa manema labarai ƙarin haske, ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami yace an koshi da taron nema domin duba rawar da hukumomin shari'a ka iya taka wajen maido da tsaro a ƙasar, kana kuma da duba hanyoyin magance cin zarafin ƙananan yara da mata da ke neman zaman ruwan dare a Najeriya.
To babban makasudi dai shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnatin tarayya wato da kuma ainihin kwamishinoni na shari'a na jihohi, domin ganin da cewa an ɗauki matakai waɗanda za su ciyar da ƙasa gaba ta huskar ganin cewa ainihin an kauda matsaloli waɗanda ke jawo tashin hankali da rashin kwanciyar hankali.
To yalla bai kowane haɗin kai gwamnatin tarayya ke baiwa jihohi wajen hukunta masu laifi da ke da nasaba da haka tsaro a yanzu?
Gwamnatin tarayya tana ɗaukan matakai, daga cikin matakan da ta ɗauka shine na haɗa kan ainihin kwamishinonin shari'a na ƙasa baki ɗaya domin tattaunawa akan fahimta ta cewa suke da haƙƙi na ganin da cewa doka ta yi aiki a cikin kowane yanayi domin hana tashin hankali da kawo matsaloli na tsaro. Saboda haka makasudin wannan taro shine a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a zo da tunani tsayayye, ya zama kuma an huskanci alƙibla ɗaya, an gudu tare, an tsira tare na ganin da cewa an ciyar da ƙasa gaba, an kawo kwanciyar hankali da limana.
To sai dai ko da yake ma magana game da hana ruwa gudun da ake zargin ofishinsu na yi a yaƙi da cin hanci da rashawa a yanzu, Abubakar Malami ya ce aidi hukumomin gwamnati a guda ne, to sai dai ko akan samu sabanin ra'ayi.
Duka hukumomin gwamnati kan abin da ya danganci matsalar da ta danganci cin hanci da rashawa gori guda suke watsafi, so magana ra abu ɗaya ce. Saboda haka kowane bangare na gwamnati babban manufarsa shine ganin cewa ainihin an samu biyan bukata akan mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa. Amma abinda a gaskiya al'amari ta huskar mu'amalar wannan aiki ba abin mamaki bane a iya samun bambancin tunani da fahimta.
Tun farko ma da yake buɗe taron gwamnan jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya koyi ba gwamnatin tarayya nema bisa kokarin shawo kan matsalar tsaro a shirin arewa maso gabashin kasar, kana kuma yitir da ma Allah wadai da tashi-tashin hankulan da suka auku a wasu sassan kudu maso gabashin Najeriya.
I therefore condemn in total with what is happening today, especially in Abia and Rivers.
Taron dai ya samu tallafin kungiyoyin kare haƙƙin mata da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ma hukumar kula da 'yan gudun hijira. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.